Bye-bye. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والله رب العالمين. السلام عليكم شواغبني قنجيا من يمتاني من يمالمي من يلمامي من يمقدمي يوانا المجري وعند أهدي يتوم مناتي مرنا مناتي جونا مرنا دزاقي ور مولدين النمزن الله صلى الله عليه وسلم واندسبوا لشيني انتظامو فسر هارفين دا أهكرنتو نكولا سندي وان النبي صلى الله عليه وسلم هارفين ينا سوما وادتي سن النفس واسرفها عن الله والددي سن ككياي النفس ري واسرفها كجو يد إتا عن الله بقبر واسا والددي دواسار ينزل عرب تفسير وتو النفس استناهي idan anti annafsu kamar yadda annabi Yusuf yake fada wa ma ubarri nafsi innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi in an itlaqin nafsu to sai akan dauke ta ammaratun bisu da farko saboda haka ne malami yace sunin nafsa ka kiyaye wannan rai ba yana nufin annafsul mutmainna fi ilji ila rabbiki bane da nafsul mutmainna dole ba zai ce sunin nafsa wasrifha ba yana nufin wato annabi wannan shi lokacin da zatin dan adam yake haɗe da jiki da rai suna haɗe suna nan kaman taya da tip in babu iska babu ƙarfi in aka dura iskar cikin tayar ba zai yiwu ba in aka dura a cikin tip din ba zai yiwu ba sai ubangiji ya sa wani abu wanda yake zai iya daukan rai ya tafi da shi cikin jiki to shi wannan abu jiki yana nan daban gawa sunansa in ba rai rai din kuma yana nan daban wani abu ne tsarkakakke a wurin Allah baya sabon Allah to sai a kawo mahadi wanda zai hada zatin jiki da rai din nan wannan mahadin in ya hadu shine ake kiransa nafsu to idan wannan nafsu ammaratun bisu'i ne to idan wato wannan jiki yana kallon halitta ne dan halitta ta fi amfanarsa abincin da aka ci wanda aka sha wanda aka amfani da shi aka aife shi to nan zai duba ba zai dubi sirrin da ya kawo shi daga hararan Allah shi ruhi din nan ba to lokacin da aka tsarkake shi da yawan fiskantar Allah wato saboda haka ne ubangiji yake cewa nafsun ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad abla man zakkaha wa qad khaba man dassaha idan mutum ya tsarkake wannan rai ya fiskantar da shi Allah to shikenan lokacin ya zama annafsul mutma'innatu sai komawa ga Allah irji ila rabbika radiyatan mardiyatan to wannan nafsu yana da maganganu da yawa lokacin nan ba zai dauke mana batun da yake awa ɗaya muke da shi to mu aje anan sai mu koma kan menene nafsu lokacin da a istilahin lugha mutum zai ce da Hausa za ce ni da kaina ana bi nafsi da larabci sarki da kansa ya halarci wurin sai ka ce al-amiru nafsuhu a zuciyarka to in wannan ne to irinsa ana dangana shi wa Allah subhanahu wataala zaka ji yace wa yuhazzirukumullahu nafsa Isa yana cewa ta'ala ma fi nafsi wala alam ma fi nafsik to wannan irin nafsu ba irin annafsu za'iqatul mauti bane kullu nafsin za'iqatul mauti banda wannan nafsu din kai kullu ya ta zama shamila ta hada kowanne nafsu amma komai haukanka ba zaka shigar da wannan nafsu din ba wa yuhazzirukumullahu nafsahu nafsullahi wannan kullun ba ta taba wannan wajen wannan nafsin daban ne wa yuhazzirukumullahu nafsa ta'lam ma fi nafsi wala a'lam ma fi nafsik nafsullahi wato al-amiru nafsu ni da kaina wato wajen girmamawa kenan ba wajen ita rai wanda ake zarewa a ce mutum ya mutu din nan ba saboda haka sai mu wuce dai sunin nafsa ka kiyaye an-nafsul ammaratu wasrifha ka kauda ita anil lahwi gabarin kulawa da wasa lahu wasan mutum balagagge shi ake kiransa lahu wasan mutumin da bai balaga ba ana kiransa la'ibu akan maratibun su wasrifa anil lahwi waddadi da wasa kar kai wasa ba harce ka don wasa ba kaji yadda wannan rai limadi rasulin ka kauda ita daga wancan an-nafsul ammaratu bisu ko an-nafsul lawama ka dawo da ita an-nafsul mutma'inna saboda ta zama mai komawa ga Allah idan ta yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta koma fadan manzon Allah da an je fadan manzon Allah ko shikenan isa fadan Allah ba wuya an zo kuza ka sa wannan rai sai sai yabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yake da as-suratul ali wanda kowanne shugabanci madaukaki ya kare a kansa domin shine saman da ba wata sama a kanta sallallahu alaihi wasallam sai shi Muhammad idan zaka kirga darajojin annabi sallallahu alaihi wasallam in ka ce walaqad karramna bani adama shi dan adam ne in ka ce innal ladzina amanu wa amilus saliyati ulaika hum khairul bariyati shi shugaban mu'minai ne in ka ce wal ladzina amanu wa amilus saliyati ulaika hum fis-salihin shi shugaban salihai ne in ka kira annabawa zaka ji Allah ya ce walaqad faddalna ba'dan nabiyina ala ba'd ya ji fi ce su in an koma kan mursalai zaka ji ubangiji ya ce tilkar rusul faddalna ba'dhum ala ba'd to dukkan abin wannan yafi wannan daga karshe sai a koma kan manzanin kuma a zaɓi guda hudu ulul azmi na rusuli sai ya koma kansu daga nan gabaki ɗaya ya haye dukkan halitta kenan yace mai littafin yace ko da baka lissafa masa waɗansu darajoji ba ga wannan kawai ya ishe ka ka fa sharafan lil hashimi muhammadi taqaddumuhu lil anbiya bila shakki ka riga ka san dai shuwagabannin annabawa wato manzani da ulul azmi su ne shuwagabannin halitta shugabannin halitta kuwa manzo Allah shine shugaban su kan hutar da kai lissafin darajojin sa kenan ba za ka iya ba shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa shine al-mustafa lillahi wanda Allah ya zabe shi daga cikin zababbun bayin sa alillahi min bayn huwa al-mustafa lillahi bayna ibadihi huwa shine al-mustafa zabebe wa ya zabe shi mutane a huwa al-mustafa lillahi Allah ne ya zabe shi ba irin zaben da mutane suke zabe in Allah ya zaba yace ya yadda ba in bai yadda ba zabe ya zube ba a wannan zabe ne na Allah Allah ne ya zabe shi baina ibadihi tsakanin dukkan bayinsa sallallahu alaihi wasallam saboda haka yake cewa li waqtum Allah la yatini fihi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal ina da wani lokaci tsakanina da Allah kome isan mala'ika don kusanci kome isan annabi don manzanci bai san halin da nake ciki tsakanina da Allah Ubangiji na ba bai mai badi shine da Allah shine shafi'ul waral maghulu shine mai ceton talikai kuma wanda za a karbi ceton nasa idan an je wajen annabi Adam yayi hanzari yace a tafi wajen annabi Nuhu an je wajen annabi Nuhu ya fadi hanzarin sa an tafi yace a tafi wajen annabi Ibrahim an je wajen annabi Ibrahim ya fadi hanzarin sa yace a tafi wajen annabi Musa an je wajen annabi Musa ya fadi hanzarin sa an ce a tafi wajen annabi Isa daga zuwa wajen annabi Isa ba zai ce wani abu ku wuce kawai kar ku bata lokaci yau sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ash-shafi'ul maghfur shine mai ceto wanda Allah yake karban ceton sa yau ma'adihi ranan makoma makomar mu gaba daya kuma tun daga nan duniya shi annabi sallallahu alaihi wasallama shine yake tsamo mutane birashadihi da shiriyar sa ya tsamo su daga cikin kafirci ya kawo su cikin musulunci ya tsamo su daga cikin fasikanci ya kawo su cikin imani da salihanci ya tsamo su cikin dukkan halaye masu muni ya hauda su a cikin halayensa kyawa ba sallallahu alaihi wasallam wa munqidhuhum min ghayhim bi rashadihi da shiriyar sa bari in gaya maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu ne babba mai daraja a wurin Allah munzu wiladihi tun lokacin aihuwarsa Allah da kansa mai girma ne yake ce masa wa kana fadlullahi alayka azima inna fadlahu kana alayka kabira sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam tun yana yaro har ya girma bai san irin ayyuka miyagu na jahiliya waɗanda suke yi ba shi yana cikin tsarkakar sa yana cikin ibadar sa tun ran da yazo duniya ma sujjada ya fara yi bi sajadatil muftahili tun fadowarsa duniya ma shi sujjada yayi ya kai goshin sa kasa ya daga ya da sama ya kadaita Allah tun ran da aka haife shi kuma haka ya dinga tafiya mutanen kasar su da garin su da jama'ar sa basu san halin da yake ciki tsakaninsa da Allah ba shi yana tare da Allah Allah yana nufin zartar da ikon sa akan sa wanda tun azal haka yake a wurin Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya rayu tun yana yaro fitta har ta cikin karkaka wa nuski da ibada mai yabon annabi sallallahu alaihi wasallam yace laqad haqiqa li dai al-iman imani wato ashraba ya kwaba hubbahu a cikin zuciyata imani ya gaura ya zuciyata da soyayyan annabi sallallahu alaihi wasallam wa in kila li ma tashtahi da wani zai tambaye ni me kake so ne a duniya zai ce qurbahu ni abinda nake so a duniya an zama gani ga annabi ina kusa da shi shine abin so na ni kan zama ina kusa da shi ko da ban same shi lokacin da yayi zamani ba in an ce nan ne gidansa usabiu magana danki hannaye na in yi musafa da gidansa da kasar gidansa wa alsumu turbahu in kayya goshi na da hanci in san sa na kasar sa abinda nake so kenan in an tambaye ni me kake so ya gaure soyayyar annabi a cikin zuciyata har inda za a tambaye ni me kake so zan ce annabi nake so da kusatar sa to haka dan dukkan mutumin da Allah ya tsarkake zuciyarsa haka ya kamata ya zama ko kuma haka ya kamata ya zama zai zama insha Allah zai zama kabari zai zama labari haka duk wanda Allah ya tsarkake zuciyarsa haka ya kamata ya zama ko kuma dole sa haka zai zama wanda Allah ya tsarkake zuciyarsa ya tsarkin zuciyar yake fala shakka min shakkin a cikin zuciyar ba a samu wani irin ciwo da ake kiransa shak akwai wani ciwo na raƙuma larabawa suna kiransa shak akwai kuma wani wasa da ake ana caka wani abu haka ana kiransa shak wato suka ko na maki ko na wani abu mai suka ana kiransa larabci shak har yanzu to zuciyar ta zama lafiyar ta kalau ba wancan ciwo ba kuma wani makami da ya soke ta tai rauni tana nan lafiyar ta kalau kenan wala shirka min shirki sannan kuma koda kankanin gauraye na shirku babu a zuciyar ya wannan zuciya take ne domin kamar yadda na karanto wancan aya da ubangiji yake rantsuwa da zatin sa yana cewa qadarlaha man zakkaha wa qad wanafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qadarlaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha wato ita rai din wato zuciyar akwai wurin da take a nan jiki ana kiranta nafsu in ta garce ta shiga tsakanin rai da jini ana kiranta qalbu in ta danna sama za ta gano haske na malakutul lahi in ta ja kasa za ta koma cikin jini cikin harkarta sai za ki kanta kalbu saboda juya wannan idan ta haye wurin ana kiranta aqlu amma al-aqlu al-ala ba al-aqlu al-bahimi ba in ta wuce nan kuma ana kiranta ruhu sosai in ta garce wurin ana kiranta sirru to wannan ita zuciyar nan idan an tsarkake ta wato ya zama ba ta duban ƙasa tana duban sama ne wato ya ce khaba man dassaha mana dassu turbudawa akwai wanda yake turbuda zuciyarsa a cikin ƙasa ta lalace akwai wanda yake turbude ta a cikin fitsari ta lalace akwai wanda yake turbuda zuciyarsa cikin kashi ta lalace akwai wanda yake turbuda zuciyarsa a cikin jini ana iya fassarawa da fassara biyu sau biyu kila ƙarafai fi siyarati muriku in ka dubi jikinsa sallallahu alaihi wa sallam a matsayinsa na dan adam ya fi dukkan halitta matsayinsa na balarabe ya fi dukkan mutane matsayinsa na bakureshe ya fi dukkan larabawa matsayinsa na hashimi ya fi dukkan kureshawa matsayinsa na dan abdullahi ya fi kowane balarabe sallallahu alaihi wa sallam to wannan darf dai kenan darf nabi kuma shine ruhinsa muqaddasin nan wato kowane abu ruhinsa yana wurin Allah amma babu kamar ruhin dan adam ba kamar ruhin mumini ba kamar ruhin salihi ba kamar ruhin wali ba kamar ruhin siddiqi ba kamar ruhin annabi ba kamar ruhin mursalai ba kamar ulul azmi babu kamar sallallahu alaihi wasallam kira tarafai kenan duk gefe biyun wato mutum ne wanda yake mai siyada wanda take mai nisa mai karfi mai zurfi mai asali wannan kenan kira tarafai fi siyadi muriku ta wajen dangin babansa in ka kirgo danginsa za ka san lallai annabi dan asali ne kwarai da gaske babban mutum ne a cikin mutane in ka dubo wajen dangin mu'aifiyarsa in ka kirga akwai wanda ya kirga ce sai da na kirgawa annabi sallallahu alaihi wa sallama kaka 500 amma ban taba samun kakarsa wadda ta zama karuwa ba ta kowane gefe in ka bi annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ka same shi wato shugabanci a wurinsa wani abu ne asali wanda yake tuntuniki mai asalin girma ne ta kowane gefen uwa ta wani ta kowane gefe uwa da uba
kama shi ta min ussin karimin wa min sanki
ka duba ka gani yaya aka yi foundation nasa wato uwa kenan ya ka duba ka gani yaya ginin da aka dora kan wannan foundation uba kenan ai dukkan su gabaki ɗaya ba wanda aka yi shi da wasa
جمال كما
صلى الله عليه وسلم جلال من ذو الله متن ne mai girman gaske a wurin Allah da wurin mutane girman nata ya daukaka ya yi sama har ya wuce taurarin nan wanda ake kiransu farqadani da ya wuce su muzahiyan ya je nesa da su wanda ya je wurin da mahallahu qablahu insi wanda ya je har al-arshi ai masa maganan farqadaini kilalun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kikkiawan dabi'o'i ne masu kayatarwa kazari kaman hure na dausayi wanda aka yi masa ruwa da daddare gari ya waye ya zamo yana bubbude shi huren in ka je ka kalle shi zai kayatar da kai halayen annabi sallallahu alaihi wasallam wajen kayatarwa sun fi haka shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama
yana da kamala wato cikar daraja har yanzu kari akan wancan jalal
salim ala siratin mustaqim
manzo Allah sallallahu alaihi kowa ya ji labarin sa kowa ya ji irin halayen sa tun zamanin da an rubuta littattafai an bayar wato sunan sa ya shiga duniya yayi kamshi kamar yadda in an bude kwalbar turare mai kamshi ba sai an ce kowa ya san sana ya ji ba kowa sai ya ji
sallallahu alaihi
wasallam
صلى الله عليه وسلم
ومن
هي من حضوريه قل هي
ترى مدهول الرسل غير خديجه تذكر
من
الموهبات
على خير خلق الله ازكى تهيه فكم هذا من فضل وكم من مديه ازكى تهيه غيسوا ما في تركي تثبت على خير خلق الله اكم في ينتهي لكي النبي محمد صلى الله عليه وسلم Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ko na mutu duk wanda ya gaishe ni yace assalamu alaikum ya rasulullahi zan amsa masa duk wanda yana salati ya gaishe ni zan amsa masa ko ina ka bari sahabi yace ya rasulullahi bayan ka mutu kuma ya za kai ka amsa yace Allah ya haramta wa kasa ba ta cin naman annaba ta wannan wuri ne zaka gane daga cikin kowanne sakan daya a duniya ba wanda ya san iyakan waɗanda suke salatin annabi wanda suke اللهم صل على محمد وسلم والسلام عليك يا رسول الله كو سلام على المرسلين بند الله بان دي سجيا كاس cikin kowane sakan daya amma kowanne kuma sai annabi ya mayar masa ashe kenan babu sakan daya wanda ba shi da rai saboda haka ne ya rasu abadin kullu nafsin za'iqatul maut dama mun riga mun ware nafsu guda daya nafsul lahi ita kadai ce ta tsarkaka ga barin wannan ya same ta to shi dai ya riga ya rasu din kamar yadda yake samun kowace nafsu din amma kuma an dawo masa da ransa domin shi da umma an ce mana kar mu ce sun mutu suna nan suna da rai a ganin mu ne muke cewa sun mutu a wajen Allah kan wala tahsibanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ayaun inda rabbihim yurzaqun inda shahidai ko sun mutu suna da rai suna nan kai ne baka san irin rayuwar su ba balle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan azka tahiyatin fa kam hadha min fadlin wa kam min maziyatin abi wanda nake gaishe shi din nan fakam da yawa haza ya tattara min fadlin farala da yawa wadda ba ta da iyaka wa kan min maziyatin da yawa ya tattari abun da yake na maziya wato al-afdaliyya daban al-maziya daban wato afdaliyya da maziya mai yuwa ne wannan mutum an fi shi amma kuma akwai wani abu shi kuma in ba shi ba abun ba zai yiwu ba misali a samu mutum babban mutum ne amma kuma yana da babban mutum ta wajen sarauta amma yana da wani dan sa shi wancan babban mutum bai haddace Qur'ani ba amma yana babba ne wajen sarauta kuma shine ya aiki wannan mutumin
ina ayyadan alam yan adiha bi an hajj qaybatan kazahu ilahu nazil nal ayyadan wajad tan ma bayna al-qubwah wal mulki alam marqalahu lahu wallahi ayyadan
falamma yayin da Allahu Allah irtazahu ya yarda da manzon Allah yamai da shi aibatan lil wahyi yamai da shi shine jakar kunsa wahyi Allah ya yarda da shi yamai da shi jakar asiri jakar kunsa wahyi a cikin wata nuskar bin nurin nabiyyi wajallala ya girmama ya haskaka daibatan madinan annabi sallallahu alaihi wasallam bin nur da wannan haske na annabiyyi mu annurin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya haskaka madina da shi sai ana kiran garin al-madinatul munawwara
walam yan afiha an al-haqqi ghaibatan
walam yan afi halin an al-haqqi ghaibatan walam yan a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam walam yan abaya li santa an al-haqqi gabarin gaskiya ghaibatan saboda fakuwa gabarin gaskiya din wannan ma'ana kenan Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya ne santan gaskiya kowane hali ani alhaqi gabarin gaskiya alhaqu min asma'ihi ta'ala wato alhaq zalika bi anna Allahu huwa alhaq ana kiran ubangiji tabaaraka wa ta'ala shine alhaqul mubin wa ya'lamuna anna Allahu huwa alhaqul mubin ana kiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqu wa amanu bi man ja'a ala Muhammadin huwa alhaq ana kiran alqur'ani haqu bihaq wa anzala kitabil haqi ana kiran musulunci haqu wa dinil haqi al-yuzra ala din kullihi
kuma dukkan gaskiya wannan duk fuskar da ake kiran gaskiya din manzo Allah baya ne santarin gaskiya din wannan kenan ko kuma a'a falan yan afi halin anil haqqi ghaibatan wato akwai wani abu da yake samun bayin Allah ana kiransa hali ana kiransa ghaibuba wato in ya samu bayin Allah sai su koma ga Allah su mance da dukkan halitta kamar yadda mala'iku suka ga yawa Allah suna cewa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana kuma san komai ba sai kai don baka sanar da mu wani abu ba sai kai saboda haka idan irin wannan abu ya samu bayin Allah suka rasa inda suke suka mance inda suke ana kiran abin jazbu ko kuma hali kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam koda wannan abin ya same shi